أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Asabar a yau muna 26 ga wata na Zulqa'ada shekara ta 1446 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa 24 watan 5 miladiya na 2025 wannan zai zamanto mana zamana 20 da izinin Allah cikin wannan littafi sahihu sirati annabawiyya za mu tashi safaha ta 115 bayan malam ya kammala mana bayani akan abin da ya shahi yanayin da wahayi ya sabko ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda kuma yanayi ne daban-daban wani lokaci idane sharihi wani lokaci abude wani lokaci jibi yana karyo mushi ana cikin bala'in sanyi amma kuma zai zamanto yana fitar da jibi a jikin shi saboda yaunin abin da Allah subhanahu wataala yake saukarwa a gare shi inna sanulqi alayka qawlan thaqila Allah ce lalle mu su Allah za mu saukar a gare ka wata magana mai yauni wannan magana mai yauni ita ce alqur'ani mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani lokaci wahayin yana saukowa a yanayin mala'ika Jibril zai zo a matsayin mutum wanda kamar yadda aka karanta hadisin Jibril wanda yake cewa wannan mutum wanda yazo innama huwa Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum kenan dai yazo a yanayi daban-daban wanda yau zamu tashi fasali malaike ta faslun fi dhikri man aslama thumma dhikri mutaqaddimi al-islama min as-sahabati wa ghayrihim wannan fasali ne wanda zai magana akan abin da ya shahi ambatan waɗanda suka musulunta sannan summa zikri mutaqaddimi al-islam sannan kuma ambata mana suwa ne ne gaba-gaba dai wajen abin da ya shahi amsar musulunci suwa suka fara musulunta a cikin sahabbai malice min as-sahabati daga cikin sahabbai wa ghayrihim da ma wasu wanda ba sahabban ba روى ابن إسحاق عن إياس بن عفيف عن أبيه عن أبيه عفيف وكان عفيف أخ الأشعث بن قيس لأمه أنه قال كنت امرأ تاجرا فقدمت منى أيام الحج وكان العباس بن عبد المطلب امرأ تاجرا فأتيته أبتاع منه مالك يتشوى روى ابن إسحاق ibn ishaq yayi riwaya daga iyas ibn afif ko kuma ibn ufayf iyas ibn ufayf shi kuma daga baban shi yake cewa ufayf kenan ufayf yake bayani shi wa kana ufayfun akhal ash'ath shi kuma ufayf din nan dan uwa ne ga al ash'athu ibn qais amma dan uwa ne na bangaren mahaifiya kenan akhul li umni tsakanin shi ufayf da shi da al-ash'athu ibn qais mahaifiyarsu ana kiranta da suna kabasha bintu yazidin bintu shurahabilin bintu yazidin kabasha bintu yazidin yazid ibn shurahabil shurahabil ibn yazid kuma wannan shine sunan mahaifiyarsu kenan wannan ta hada tsakanin ufayf da shi da al-ash'athu ibn qais to shi ufayf dan uwa ne ga al-ash'athu ibn qais annahu qala shi ufayf din ne yake cewa kuntum ra'an tajiran yace na kasance mutum ne dan kasuwa kenan shi ufayf yace faqadimtu minan sai nazo yanki sai nazo mina ayyamal hajji a lokacin aikin hajji kenan lokacin da yake zo aikin hajji sai yazo mina yana zawwa mina yake da wahala sai ya samu subhanallah نعم مالك يجيوا كنن وكان العباس بن عبد المطلب تاجرا كنن عفيف يازو منا da yazo mina sai ya samu al-Abbas ibn Abd al-Muttalib babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma al-Abbas dinna imra'an tajiran mutun ne dan kasuwa kenan ya kasance yana yin kasuwanci Ufayf yace fa ataituhu sai nazo wajen al-Abbas abta'u minhu sai nazo sayan kaya a wajen shi kenan yanzu yazo wajen shi zai sayi wani abu قال فبينا نحن يتي منا cikin wannan yanayi ana harakan cinikayya kawai iz kharaja rajulun min khiba'a sai ga wani mutun ya fito daga wata khaima idan aka ce khiba idan aka ce khiba khaimatun min wabarin aw sufin ita ce kamar ruhuwar da aka yi ta ko da ganyen dabino ko kuma ayita da wani abin da yake tsimma kenan al'aidai suna cikin wannan yanayin na ciniki tsakanin Ufayf da shi da al-Abbas ibn Abd al-Muttalib kawai sai ga wani mutum ya fito daga cikin wata ruwa fa qama yusalli tijaha al-Ka'ba wannan mutumin da ya fito sai ya fara sallah yana mai fuskantar Ka'aba kenan yana fuskantar Ka'aba summa kharajat imra'atun fa qamat tusalli yanzu bayan mutumin nan da ya huto sannan kuma kawai sai ga wata mata ita ma ta huto daga cikin khaiman nan ita ma ta tsayu take sallah tare da wannan mutumin da ya huto na fari bayan haka kuma wa kharaja gulamun sai kuma hallan wani yaro ya sake hutowa da ya huto shi ma yusalli ma'ahu ya rika sallah tare da wannan mutumin da ya fara hutowa da wannan matar da ta huto kenan yanzu mutane suke sallah mutane uku suke sallah yake cewa fa qultu sai Ufayf yake cewa nace ya Abbas ya kai Abbas ma hadha ad-din wannan kuma wani irin addini ne wannan mutun ya huto yana sallah wani wata ta huto wani kwallo sake hutowa wani irin addini ne wannan inna hadha ad-din yace ma adari ma huwa Ufayf ya kara cewa wannan addinin ban san ba wani irin addini ne wannan sai malan yayi alamatul istifham da alamatul ta'ajjub alama na tambaya da alama na mamaki fa qala sai al-Abbas yake baiwa Ufayf labarin cewa waɗannan da kaga sun hutun nan yace haza Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yace mutumin nan na fari da ya fara hutuwa daga cikin ruhun nan yace wannan Muhammad dan Abdullah ne Allah kadar da gare shi yaz'umu anna Allah arsalahu lokacin Abbas bai musulunta ba yace wannan da ka gani yana raya cewa wai Allah ya aiko shi annabi ne shi wa anna kunuza kisra wa kaisara sannan kuma taskan arzikin kisra kisra sune shugabanni na furs sannan kuma wa kaisar su kuma sune shugabanni na ruman waɗannan dauloli guda biyu masu ƙarhin nan yana raye cewa ai taskan arzikin waɗannan mutanen sai ya zama ƙarƙashin wannan kiran da yake yi satuftahu alaihi za su budu a gare shi zaman tona shi ne ko kuma zaman to ƙarƙashin da awashi ce sai ya ce wa hadhihi imra'atuhu wannan matar da ta huto kuma da ka ganta matar shi ce khadijatu bintu khuwailid amanat bihi ita ce khadija diyar khuwailid ta yi imani da shi malai ce wa hadha al-ghulam ibn ammihi shi kuma wannan yaron da kaga ya huto dan babban shi ne waye babban dan shi ne ali shi ne abu talib yace wannan yaron kuma shi ne ali ibn abi talib amana bihi shi ma ya imani da shi to kaga bayanin da malai ya ce wa fi dhikri man aslama thumma dhikri mutaqaddimi al-islama wanda suka fara shigowa kaga ya daga cikin waɗanda suka fara shigowa wannan addinin waɗannan mutane to shine Ufayf anan ga labarin da al-Abbas ya bashi kenan wannan wanda ya huto yake wannan da'awa ko kuma yake wannan sallah wannan shine Muhammad ibn Abdullah tare da Khadija bint Khuwailid da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in qala Ufayf yake cewa falaitani kuntu amantu yawma idhin fa kuntu akuna rabi'an yace ya kai tuna ina ma a ce ran nan din nan nayi imani yanzu mutum uku ya gani ba ya ga manzo Allah ya ga Khadija ya ga Aliyu sai ce ya laitani ina kai tuna kuntu amantu ina ma a ce na musulunta yauma idan a wannan rana fa kuntu sai in kasantu akuna rabi'an idan manto ni ne na hudun su kenan ga manzo Allah ga Khadija ga Aliyu ga Ufayf yace kai tun shi ina ma a ce ya haka yace wa fi riwayatin anhu qala daga wata riwaya da gare shi yake cewa id kharaja rajulun min khiba'a qariba minhu wani mutum ya fito daga cikin ruwa a kusa da shi al-Abbas din nan fa nazara ila shamsi waya huto shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da huto ma fa nazara ila shamsi daga kai he kalli rana falamma ra'aha lokacin da ya ganta qad malat ta karkata bangaren da ya shahi yamma kenan bangaren fadawan ta kadan kama yusalli sai tashi fara sallah kenan sallah azhar kuna makamancin wannan thumma zakara qiyam khadija wara'ahu sannan sai ya ambaci tsayuwar Khadija a bayan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malace wa rawi ibn jarir bi sanadihi an yahya ibn ufayf an ufayf qala ji'tu zaman al-jahiliyya ila makkah فنزلت على العباس بن عبد المطلب فلما طلعت الشمس وحلقت في السماء وانا انظر الى الكعبه اقبل شاب فرمى ببصره الى السماء ثم استقبل الكعبه فقام مستقبلها فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه فلم يلبث حتى جاءت امراه فقامت خلفهما فركع الشاب فركع الغلام والمراه فرفع الشاب فرفع الغلام والمراه فخر الشاب ساجدا فسجد معه مالك يتشوى ابن جرير حديث دغا يحيى ابن عفيف دغا عفيف كان يقال تشوى يتي جئت زمن الجاهليه يتي يازو ازمن الجاهليه الى مكه يازو غرم مكه فنزلت على العباس يتي سينا سبكا اجدن العباس ابن عبد المطلب كوكما سبكا وجن العباس يتي فلما طلعت الشمس لوكتين درانا تهودو وحلقت في السماء تزمنت علت وارتفعت حلقت معناه علت وارتفعت كينن تا دغو تا دوكو ا سما كينن تا كاي تسكي سما تا كركتا في السماء سيتي وانا انظر الى الكعبه yace ni kuma a lokacin ina kallon daidai Ka'aba kawai kwatsam aqbala shabun sai ga wani matashi ya tunkaro mu farama bi basarihi ila sama wannan matashin sai daga idan shi sai kalli sama da ya kalli sama sun mustaqbala al-Ka'aba sai huskanci Ka'aba fa qama mustaqbilaha sai ya tsayu yana mai fuskantar ta ita Ka'aba falam yalbas hatta jaa gulam ya tsayu kire ya fara sallah yana cikin haka faja'a gulamun sai ga wani yaro yazo fa qama an yaminihi sai ya tsaya a daman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana cikin haka falam yalbas ba dan dauki lokaci ba hatta ja'at imra'atun sai kuma ga wata mata ita ma tazo fa qamat khalfahuma sai ita kuma ta tsayu a bayan su kadu wannan tun sallar farko ko haka ake shi yasa ba a sahun bace da namiji haka ko mata kace ko diyar kace ba za ku yi sahu haka ba sai dai kai a gaba su kuma a bayanka kenan ita Allah macen da tazo ta tsaya a bayan su ana cikin haka faraka ashabu sai wannan matashin sai yayi sujada afwan sai ruku'i kenan wanda yake limami a gare su faraka al-ghulam sai wannan yaro da yake daman shi shi ma sai yayi ruku'i wal mar'atu ita ma matar tayi ruku'i fa rafa'a shabu wannan matashin da ya fari sallan nan sai dago kanshi daga ruku'i fa rafa'a al-ghulam wal mar'atu da wannan yaron da wannan mata su suka dago kawunan su fa kharra sajidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zube yayi sujada ko kuma fa kharra shabu sajidan wannan matashi yayi sujada fa sajada ma'ahu sai suka yi sujada su wannan yaron da wannan mata tare da wannan matashi fa qultu ya abbas sai ufayfa yake cewa sai nace ya abbas amrun azim fa qala amrun azim yace wannan al'amari ne mai girma al'abbas din shi ma yace amrun azim yace kai wannan abun yanda kake ganin shi nan haka muke kallon shi al'amari ne mai girma atajari man haza ka san wane ne wannan abbas yake tambayar ufayfa fa qultu la sai ufayfa yace a ban san ba wane ne faƙala sai ya ce kaga wannan matashin da kake gani haza muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib yace wannan muhammad ne dan abdullah abdullah dan abdul muttalib yace ibnu akhi dan dan uwana ne dan wana ne ko dan kanina ne kenan dana ne ya bashi labarin yanzu wannan shabikin da yake hodi saboda mazalla lokacin da annabta zo shekara shi nawa 40 kaga ko mutumin da yake shekara 40 matashi ne ko baka ba mafiya in mutum bai ka bane sai yake kai riga ganin kamar abun nesa ne in ya shigo sai ya ji abun kamar a cike yake shi ba shabu ne kaga anan da ya ce ya shabu daga kenan mai shekara 40 matashi su ne matasa saboda a lokacin ne mutum halitta shi ta cika gamgam eh amma dukkan wannan lokacin dalu-dalu ne eh bai kai ba wannan marhala ta shababiyya bi ma'anaha eh yanzu kuma ya ta ya kai ya cika tab yanzu kuma aka dan ƙara gaba sai a riga safka sai bayani akan tsufa yake cewa wannan muhammad ibn abdullah ne sallallahu alaihi wasallama sai ya ce atadari manil gulam wannan yaron da ya huto ya shi ma ya bi shi sallar nan shin ka san wane ne qultu la ufayfa yake ta ban sani ba qala sai al-abbas yace mushi hadha ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace wannan ali ibn abi talib Allah kadir ra gare shi sai yace atadari man hadhihi al-mar'ati allati khalfahuma ka san wannan mata da take bayan su wace ce fa qultu sai ufayfa yace la ban sani ba qala sai yace hadhihi khadijah bint khuwaylid yace wannan khadijah ce diyar khuwaylid zawjat ibn akhi matar wannan dan dan uwan nawa kenan matar wannan mutumin da ya tsayi matashin nan na fari sai ya ce wa hadha haddathani anna rabbaka rabbus samai wal ardi amarahu bi hadha alladhi tarahum alayhi sai shi al-abbas sai nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa hadha yace kaga wannan haddathani shi yake bani labari anna rabbaka cewa ubangijinka rabbu samai wal ardi ubangijin samai da kasai amarahu bi hadha alladhi shi ya umurce su da wannan al'amarin alladhi tarahum alayhi wanda ka gansu akai umurni ne na ubangijin samai da kasai sai ce waymullahi ma a'lamu ala zahri al ardi kullaha ahadan ala hadha ad-din ghayra haula ithlas al-abbas yace mushi waymullah ina maka rantsuwa da Allah ma a'lam ban sani ba ala zahril ardi aban kasa gaba dayanta yace ahadan wani mutun daya ala hadha ad-din wanda yake saman irin wannan addinin gaira haula ithlasa in banda wadannan mutanen guda uku manzo Allah da matar shi da Ali su uku kawai yace banda wadannan ban san wasu ba inji al-abbas to kaga wannan ya ambata maka farkon wadanda suka fara ne suka fara musulunta tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam مالي وروابن وروابن جرير أيضا عن ابن عباس قال أول من صلى يتي علي ابن جرير ابن عباس أمبت تشيوى فاركم متمن دي فارين صلى شيني علي ابن أبي طالب يتكي متى نسك فارين صلى كاكم وانا دلنا ما كانت أبايا تبتر رحكا من ذال صلى الله عليه كبرتا سننكما علي يبيو بايش سننكما إتا خديجة تبيو بايش مالك تشاو عن جابر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء ان ايكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ران الليتين wannan kuma tabbas haka ne an aiko manzo Allah ran الليتين aka fara yin wahayi a gare shi صلى الله عليه وسلم sai yace wasalla ali ibn wasalla ali yawm الثلاثاء shi kuma ali ibn abi talib yayi salla ranar talata kaga wannan da su aka dasa mu kuma sai da aka yi shekara dubu da wani abu ana ta fafata ta kuma aka zo aka dasa amma su waɗannan su ne gaba gaba da aka waɗannan mutane suna da daraja da kima na musamman kuma kyauta ce da ubangiji subhanahu wataala yayi a gare su mal yace wa an zaid ibn arqam qala awwalu man aslama ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yace ali ibn abi talib yace farkon mutumin da ya fara musulunta tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shine ali ibn abi talib shine farkon mutumin da ya fara musulunta inji zaid ibn arqam a bangaren da ya shahi wa ya fara musulunta zamu ji maganganu daban-daban wannan yace wane wannan yace wane wannan yace wane kullun hasba ilmihi kowa yana gina akan abin ne akan yanda ya sani misali kaga abin da al-abbas yace yace shi a ban kasa ma gaba ɗaya bai san wasu mutanen suke kan wannan addinin ba in banda waɗannan abun guda uku su ukun nan kaga abin da ya sani ne ambata
to haka zaka rika jin magana daban-daban kaga zuwan da yace awwalu man salla aliyun ai akwai manzon Allah ka hanshi kenan kowa yana bada labarin ne iya abin da ya sani haka babu tadaru babu bugun juna tsakanin maganganun da zamu ji insha Allah a nan gaba kenan Zaid ibn Arqam yake cewa harkon wanda ya fara musulunta tare da manzon Allah shine Ali ibn Abi Talib amma kahin Ali ai ya tabbata cewa Khadija ta musulunta tabbas kuma ta riga shi musulunta to yana bada abin da labarin abin da ya sani ne ko kuma la'alla yana magana bangaren maza ko kuma bangaren matasa ko bangaren yara malai ce qala Amr ibn Murra fa zakartuhu lin Nakhai yace na ambaci wannan maganar ga al-Imam an-Nakhai ɗaya daga cikin tabi'ai fa ankarahu sai inkarin wannan maganar wace magana ce cewa awwalu man aslama ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib sai al-Imam an-Nakhai yayi inkarin wannan maganar wa qala yace a'a ba Ali bane ba Abubakar awwal man aslama Abubakar shine harkon wanda ya fara musulunta to kaga bangaren matasa kamar da malam zai jama'a maganganu a gaba insha Allah malai ce wa qala akharuna wasu daga cikin malamai sun ambata cewa awwalu man aslama farkon wanda ya musulunta min hadhihi al-umma a cikin wannan al-umma shine Abubakar as-Siddiq Abubakar as-Siddiq Allah kadir ra gare shi sai al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir yake cewa wal jam'u bain al-aqwali hada tsakanin waɗannan maganganu kullaha gabaki ɗayan su yace inna khadijata ita khadija awwalu man aslama minan nisa'i ita ce farkon wanda ta musulunta a cikin mata sai yace wa zahiru siyaqati wa qabla ar-rijali aidan yace zahirin abin da yazo a cikin siyaqin annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka yi imani da shi siyaqin magana yani jerantuwan magana yana nuni ba ma maganar cewa ba a cikin mata ai wa qabla ar-rijali aidan kahin mazan ma gaba daya Khadija ita ce wadda ta fara imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai yace wa awwalu man aslama min al-mawali wanda kuma ya fara musulunta a cikin bararrun bayi shine Zaid ibn Haritha falamma qada Zaid minha wataran wannan Zaid iya daga cikin suka fara musulunta saboda shi yaga kat yanda manzon Allah ya mu'amalance shi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah babu wanda zai mu'amalanta face wannan mutumin sai ya ji tafshin hali da nagartuwa hali da halaye masu kyawun suke jan mutum allati tujzibu intibahal insan akan yayi imani cewa wannan mutumin manzon Allah ne kaga sumama shine abin da aka mishi kwanaki manzon Allah ya ji yana kulli a cikin masallaci azu a ce mishi musulunta ne cewa manzon Allah ya umurni a bashi abinci a bashi abin sha a bashi kulawa a gyara mishi inda zai kwanta da sauransu sai bayan an sake shi aka ce mishi to je ka ya huta bayan gari sai kuma yace ya musulunta manzon Allah ya ce me ya hada ka lokacin da aka tallata maka musulunta yace a sai da na tabbatar da na huta daga cikin hannunku saboda kar in musulunta aga cewa tsoro ne sai na musulunta radiyallahu anhu Allah karin ra gare su gaba daya to kaga manzon Allah yana da dabi'u masu kyau da halaye masu kyau da haka shi wannan Zaid ibn Haritha dan kahin annabta ana kira shi da suna Zaid ibn Muhammad Zaid dan Muhammad shi da Allah ya ce a ud'uhum li abaihim huwa aqsabu indallah kowa a kira shi da sunan wa da sunan baban shi eh kowa a kira shi da sunan baban shi duk wanda aka jingina shi zuwa ga wani wanda ba baban shi ba azaba Allah ta tabbata a gare shi ware da gaske kakkare na babanka kace ai shikin ba kowa bane ba ko kuma kana ga talaka ne ko kana ga ba kowa bane kace ai kai zakati ratu ma gaba ɗaya ka kuma fami wane baka isa ba yanda Allah ya tsaro ta haka za ta yi kwarai da gaske malai ce wa awwalu man aslama min al-ghilmani farkon wanda ya fara musulunta kuma a cikin matasa yara sai ce Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib kaga yanzu klasaman inda malam yayi mata Khadija bararrun bayi Zaidu sannan a cikin yara Ali ibn Abi Talib sai ce fa innahu kana saghiran duna al-bulughi ala al-mashhuri saboda ya kasance dan karami ne bai ma kai shekarun balaga ba akan magana da ta hi shahara bai ma balaga bai musulunta Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mali ce wa haula kaga waɗanda aka ambata kanu izaka ahlul baiti sune ahlul baiti kaga ga abin da ya shahi Ali ibn Abi Talib ga shi wannan bararren bawa Zaid ibn Haritha sannan kuma ga Khadija bintu Khuwaylid sannan kuma ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai yace wa awwalu man aslama min al ahrar farkon wanda ya musulunta daga cikin diya ba bayi ba banda wannan can da aka ambata a baya sai yace Abubakar as-Siddiq shine Abubakar As-Siddiq mai gaskiya man dai gaskanta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar da karin bayani akan gaskanta manzon Allah shi zai zo a gaba da izinin Allah malaka cewa islamuhu kana muslimtan shi ya kasance anfa'u min islami man taqaddama dhikruhum akan ma muslimtar wadanda sunayen suka gabata duk da ba ana kushe ko kuma ana ga cewa ba su yi wani takarwa a zo a gani ba a su ma sun yi irin nasu kokari la siyama Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha amma kaga misali irin Zaid ibn Haritha da misali Ali ibn Abi Talib kaga idan kai mu karanan bayan imanin su da irin abubuwan da suka yi a harkon musulunci idan ka doka ka dora da na Abubakar sai ga na Abubakar ya gittana su shine malan anai yake so ya kutumta ka wa islamuhu kana anfa'u min islami man taqaddama dhikruhum yace iz saboda kana sadran mu'azzaman ya kasance mutun ne wanda abin girmamawa shi Abubakar wa ra'isan fi quraish mukarraman sannan jagora ne a cikin quraishawa abin karramawa Abubakar tunkan musulunci kowa ya san wane ne mutun ne mai karamci mutun ne wanda mutanen garin Makka suna jin dadin mu'amala da shi sannan wa sahiba malin ko mutun ne akwai kudi a hannun shi kuma yana ba mutane wannan kudin nashi kari akan haka wada'iyatan ilal islami kuma lokacin da ya musulunta gehe ya koma a cikin gidan shi da karantar da mutane a cikin anguwar shi ya kasance mai kira zuwa ga musulunci wa kana muhabbaban muta'allafan ya kasance mutun ne abun kauna a wajen mutane sannan muta'allafan zuciyar shi tana rataye da zukatan mutane yana mutun ne wanda yake mutumin mutane ne yabzulul mala yana bayar da dukiyar shi fi ta'atillahi wa rasulihi a cikin duk abin da yake da'a ce ga Allah ga manzon shi akwai labarin ibnu daghinna ɗaya daga cikin mutanen garin makka wata ran Abubakar mutanen garin makka suka a kai musulmtan ka dai kai duk ka kara ma habbaka abin di abin ya kara jagulewa saboda yara suke saurara shi da mata suke saurara shi fi din da ake tsammani kai kana can kana ta rigima sai ka iske matarka tana saurara Abubakar Siddiq kana can kana rigima danka yana tana saurara Abubakar Siddiq kuma yayi imani abin da yake wani da suka zo najin su wannan matsiyacin majalisin nasu sai ka tattauna suka ce to kawai yanzu an yanke hukunci a garin Makka Abubakar an kore shi eh an kore shi aka kira shi aka ce an kore ka dole kuma ka bar gari ya kama hanya ta tara ya bar gari ya je huta daga gari sai hadu da wannan shi ibnu daghinna sai yake ce Abubakar lahiya ina zaka war haka sai ce ai mutanen garin Makka suka kore ni sai ce a wannan ai ba zai yi ba yau kai da in suna mutun zai in yazo wajen kai kake bashi rago idan mutun bai da lahiya kai kake bada kudin magani eh in akai kaza kai kake kaza akai kaza kai kake kaza yau ai ba ka koro a garin nan ba in ka koro abin da kake yi su wa zai mana su yace a zo mu shi ya kamo Abubakar suka zo gindin Ka'aba wannan kinkima kinkima mushrikan suna nan sai yace musu kun ga wannan yana karkashin alhurmata ni ibnu daghinna shike aka kyale shi Abubakar ya je ya bude masallaci shi ya bude wannan ya ci gaba da karantar da mutane abu ya kara ta'azzara mutanen Makka suka ce wannan abu ba zai yi ba ibnu daghinna zo ka janye wannan alfarmar da kame kawai ya bar garin nan a ya bar gari kawai Abubakar ya ce yanzu kuma ai wuya na ya kwari ya ce babu zancen barin gari zama yanzu aka fara shi daren da gam ya zamana aka yi ta kiran mutane zuwa ga musulunci to shine abin da malaka ke ishara anan akan shi ce Abubakar mutun ne wanda yake mutumin mutane ne mutun ne dama wanda shugaba ne a cikin Qurayshawa mutun ne mai karamci mutun ne mai dukiya mutun ne mai da'awa zuwa ga musulunci mutun ne wanda mutane suke san shi yana bada dukiyar shi a cikin da'a ga Allah ga manzon shi malaka ce wa qad sabata fi sahihi al-bukhari an abi darda fi hadisi ma kana baina abi bakr wa umar radiyallahu anhuma min al-khusumati yace yazo a cikin sahihi al-bukhari hadisi abu darda abin da ya kasantu tsakanin Abubakar da Umar aka ja in ja Abubakar yace Umar yace a matsayin su na cewa mutane ne eh kaga ce ai ya za ai aka yi rigima tsakanin su ah mutane ne kaman kuwa ba masumai bane ba eh yanda kai je kai hushi kai ka yarda kai wane ne ka kyamata duka su haka nan ne sai dai Qur'ani da hadisi suna samu su ne linzami wannan kuma shi ne ake bukata ga dukkan mutum mai imani to Abubakar da Umar sun samu sa'in sa sai a Umar aka nake aka hado ta magana akan Umar shi ya zama to Umar bai ji dadi ba sai Abubakar ya bi shi ki ba shakuri sai Umar ya kyale shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da labari iso yazo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa inna allaha ba'athani ilaykum fa qultum kadhabta wa qala Abu Bakarin sadaqa. Yace jama'a za a yi jan kunni, eh, kuma za a bayyana cewa ashabul fadl lahum fadluhum, duk wanda yake ma'abucin farlashi tana nan akan shi. Mai manzo Allah yake cewa akan musulmutan mutane, cewa khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam amma idha faquhu, jagororinku a jahiliya ko an shigo musulunci inda sun fahimci addini to anan ma su ne jagorori, ba a sake su. Ba ce a kai ai ada ne, kai sarkin gargajiya ne, yanzu kuma magana a inda ya musulunta to magana ta kare. Shine manzo Allah yace inna Allah ba'athani, jama'a Allah ya aiko ni ilaikum zuwa gare ku dukkan ku kuna nan da wani da wani da wani da wani, manzo Allah bai ambace su ba, amma kowa da ya san maganar yanda ake abin da ake nihi da ita. Allah ya aiko ni zuwa gare ku, fa qultum, sai ku ce kuka ce kazabta, suka ce kuka ce ƙarya niki, ƙarya ka faɗa. Wa qala Abubakar, Abubakar atallatawan hwari, yace sadaqa, yace wannan mutum abin da ke faɗi gaskiya ne. Sannan Abubakar inna wa wasani bi nafsihi wa malihi, shine mutumin da ya agaza ya taimaka da dukiyar shi. Wasani ma'anar shi al-mu'min al-mu'awana, kana awanani ay sa'adani, ya taimaka da kanshi, gangan jikin shi, sannan kuma da dukiyar shi. Fa hal antum tariku li sahibi, wai shin za ku kyale mun abokina? Manzo Allah ya sake maimaita cewa fa hal antum tariku li sahibi, shin za ku kyale mun abokina? Ina manzo Allah yana jan kunnen sahabbai, sai yake cewa fa ma'uzi ya ba'da ha, daga ran nan babu wanda ya ƙara shiga hanyar Abubakar, yasa Abubakar ya yi ƙarhin shi, ba wanda ya ƙara shiga hanyar shi. Fa ma'uzi ya ba ƙara cutar da shi bayan wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Mali ce wa hadha kan nassi ala annahu awwalu man aslama radiyallahu anhu, wannan ai kamar mali ke cewa nassi ne wanda yake nuni akan cewa Abubakar shine farkon wanda ya fara musulunta, amma a cikin wa? A cikin mutane wanda suke ahrar, tun daga can Khadija ta musulunta kahin shi, ga na Abu Abdul Ali ya musulunta, ga wannan ya musulunta. Mali ce wa qad rawat Tirmidhi wa Ibn Hibban an Abi Sa'id qala qala Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu alastu ahqqan nas anasa bihadha alastu awwala man aslama ألست صاحب هذا كذا؟ ما ليش إمام الترمذي أي رواية دع ابن حب هك ابن حبان دع أبو سعيد أبو سعيد كتير ولو كتندا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرسو قرن مدينة تار وكون ين ين مسمى سورة صحابي لا سيما نسكت على كذا أبن بيشاه المهاجرون أنا تان أنا فمن يزأي أبن النبي محمد صلى الله عليه وسلم sannan kuma an yi tarke-tarke wajen wanke shi ya za a yi, wajen binne shi ya za a yi, wajen kaza ya za a yi. Ana jama'u ma'lumat, ana haɗo abubuwan da manzon Allah ya faɗi lokacin da yake raye wajen al'amarin da ya shafi binne shi. Ana cikin wannan yanayi sai aka zo aka ce wa Abubakar da Umar, ai mutanen garin Madina Al-Ansarawa suna can sun haɗu a Saqifatu Bani Sa'ida, suna can suna tattauna to wa ya kamata ya zama shugaba, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, kuma dole sai in shugabanci. Ana ta ana tattauna, amma babu mutanen Makka a ciki. Sannan mutanen garin Madina su ne ahlud dari, su ne ma'abuta gida, saboda su suka gayyato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan alayi da niyya ce kyakkyawa akan tahiyyar al'umma da yanda masir ɗinta zai kasance, suke tattaunawa ya kamata a zaɓa matsayin shugaba. Ana cikin haka sai aka zo aka faɗi wa Abubakar da Umar cewa fa ga abinda mutanen garin Madina sun haɗa wuri kaza, ana tattauna akan wa zai zama shugaba. Da suka zo sai aka ambata wa mutanen garin Madina cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa khalifanci yana nan tare da Qurayshawa, kenan babu rabon abinda ya shafi Ansarawa a ciki. To yanzu a cikin su al-muhajirin waye zai zama shugaba? To ana kai magana ana maidowa, sai Abubakar yake ce musu a lokacin suka haɗu, saboda fitina ce idan aka yi wasa a kanta daga lokacin matsala tana iya faruwa wanda za a rabu har abada. Abubakar ya sake musu tuni akan matsayin da yake da a cikin wannan al'umma, da kusancin da yake da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma da irin gabatarwa da manzon Allah yake mishi a cikin komi. In ma maganar shugabanci ne, kowa daga cikin ku ya sani in akwai wani mutum a haqqun nasi biha to Abubakar ne. Abubakar ya ce musu alastu a haqqan nasa biha, yanzu shin ba ni bane nahi cancantan mutane akan abin da shi shugabancin nan? Ni ne mutumin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya rishi Allah ya ce muru Abubakar li yusalli bin nas a umurci Abubakar ya mutane sallah manzala ce ku rihe dukkan wata kohor da ta kutso cikin masallaci daga waje in banda kohor Abubakar shi kadai akwai abubuwa daban-daban wanda suke nuna akan darajar da Abubakar yake da shine ce musu alastu shin ban kasance ba a haqqan nas biha mafi cancantan mutane ga abin da shafi shugabancin nan in mai za ai yace alastu awwala man aslama ba ni bane farkon mutumin da ya musulunta kakab kahin ku kinnan gabaki daya alastu sahiba kaza shin ba ni bane ba kaza 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 sani yasnaini izhuma fil ghari wane ne Abubakar ne ya ambata musu wadannan abubuwa sai suka tabbatar da lalle al'amarin yana ga Qurayshawa sai Abubakar yake ce a lokacin yana zaba musu Umar a matsayin ya zama to shugaba karshe dai bayan an kai an kawo suka tilasta Abubakar akan cewa dole shi zai zama to khalifa saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza a lokacin kuma aka zabe shi aka mishi mubaya'a to kaga anan muhallu shahid da shine alastu awwala man aslama shin ba ni bane farko wanda ya musulunta malai ce wa qad taqaddama riwayata ibnu jarir an zaid ibn arqam qala awwalu man aslama farkon wanda ya musulunta yace ali ibn abi talib qala amr ibn murra fa zakartuhu li ibrahim an-nakhiyya mun karanta shi a baya yace sai na ambata wannan magana amr ibn murra yake cewa sai na cewa ibrahim an-nakhi wai an ambata zaid ibn arqam yace ali ne farkon wanda ya fara musulunta yake cewa fa ankarahu sai inkarin wannan maganar wa qala yace a awwalu man aslama abubakar as-siddiq radiyallahu anhu farkon wanda ya fara musulunta shine abubakar siddiq Allah ya kare da gare shi to wannan a cikin ahrar kenan amma a bangaren da ya shahi yara kenan aliyu shine na farko malai yace wa hadha huwa al-mashhuru an jamhuri ahli sunnati wannan ita ce magana mafi shahara a wajen da yawa daga cikin ahli sunna kenan abu al-ai a khadija bangaren mata aliyu bangaren da ya shahi yara sannan kuma bangaren da ya shahi bararrun bayi shine wane zaid ibn harisa sannan bangaren da ya shahi iya ba bayi ba shine abubakar siddiq radiyallahu anhu ajma'in malai ce wa sabata fi sahih al-bukhari an ammar ibn yasir qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'ahu khamsatu a'budi yace yaga annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam tare da shi akwai bayi guda biyar bilal zaid ibn harisa Amir ibn Fuhaira sannan kuma da Abu Fukaiha sannan kuma da Ubayd ibn Zaid al-Habash waɗannan sune mutane guda biyar Bilal ibn Rabah Zaid ibn Harisa Amir ibn Fihira ibn Fuhaira sannan kuma da Abu Fukaiha sannan da Ubayd ibn Zaid al-Habash yace yaga manzala sallallahu alaihi wasallam inji shi Ammar ibn Yasir tare da shi akwai bayi guda biyar wamra'atani da mata guda biyu da mata guda biyu dawa kenan da Khadija dawa kuma da Sumayya da Khadija da Sumayya wanda suka fara imani da shi sai yace wa Abu Bakrin sannan kuma da Abubakar sai yace wa rawa al-Imam Ahmad wa Ibn Majah an an ibn Mas'ud qala awwalu man azhara al-Islam farkon waɗanda suka bayyana musulunci yace sab'atul mutane ne guda bakwai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa abu bakr wa ammar wa ummuhu sumayya wa suhayb ar-rumi wa bilal wal miqdad ibn al-aswad waɗannan guda bakwai yace su suka fara bayyana musulunci manzo Allah da abubakar da ammar ibn yasir da mahaifiyar shi sumayya sannan kuma da suhayb ar-rumi sannan kuma da bilal ibn rabah da al miqdad ibn al-aswad guda bakwai kenan kamu man ce mata shekaratu fasali ne wanda yake magana akan wanda suka fara musulunta malai ce fa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam famana'ahu Allah bi ammihi manzala sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bashi kariya a sababin baffan shi ammin shi shine baban Aliyu kira Abu Talib Abu Talib ya tsaya yayi ruwa yayi tsaki yayi uwa mai yayi daukiya akan babu wanda sai cutar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa amma Abubakar amma shi Abubakar famana'ahu Allah biqaumihi sai Allah ya bashi kariya da mutanen shi kaga abin da aka karanta dazu na labarin Ibnu Daghinna kaga ya huta aka ce mai doshi aka ce ai kai mutumin mutane ne ba za ka koru a cikin garin Makka ba haka kawai ana zamne wani mutum ya kama ya kore ka ba yayuwa famana'ahu Allah sai Allah ya hana cutar da shi biqaumihi da sababin mutane shi wa amma sa'iruhum malace amma kaga sauran wadanda ba manzo Allah ba Abubakar ba sai yake cewa fa akhazahum almushrikuna mushrikai suka kama su fa albasuhum adru alhadid suka sanya musu riguna irin na ƙarhi wa saharuhum fi shamsi suka musu bankare a cikin rana a cikin sahara fama minhum min ahadin babu wani ɗaya daga cikin su bayan wannan kalan azaban da aka rika nan naga musu illa wa qad watahum face sai da ya musu da'a alama aradu akan abin da suka yi niyya akawutan ai ta azabtar da shi babu dare babu rana sai ce illa bilal sai bilal fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillah shi bilal ya saukaka a gare shi gamsuwa ko kuma biyayya da yake ga Allah subhanahu wataala zuciyar shi bata ji yaunin jin wahalan duk wani abin da za a mishi na walakanci ba sannan wahana ala qaumihi kuma haka mutanen shi ma suna ga dama bawa ne to waye zai wani wahaltar da kanshi akan mutumin da yake bawa ne shine ma'anan wahana ya zama to abu mai sauki ala qaumihi a wajen mutane kenan ba su ji wani yaunin musulunta shi ba dama ba kowa bane a cikin suke gani san fa akhazuhu sai suka kama shi bilal kenan wata su ga ta abin da aka musu na azaba a cikin gumin zahin nan za a dauki mutum a bankare shi a cikin sahara kuma a riga dora wasu duwatsu a kan shi bayan an sanya mishi silke irin abin da ya sha ko kuma riga irin ta ƙarhi fa a'qawhu alwildana suka kama bilal sai suka ba ma yara shi faja'alu yatufuna bihi fi shi'abi makka yaran suka kama bilal suke yawo da shi suke dawafi da shi a cikin lunguna ko kace hanyoyin shi'ab lunguna na garin makka wa huwa yaqulu amma bilal bai sabka ba daidai da kiftawa ido akan abin da yake yana cewa ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad Allah ne Allah kadai ne Allah shi kadai ne Allah shi kadai ne bai sabka akan wannan ba duk abin da aka mishi na walakantarwa da sanya shi ya sha wahala wannan bai sa ya sabka ba ya rika maimaita ahadun ahad yana nuna akan cewa lalle Allah shi kadai ne abin bauta babu zancen hubal babu zancen lata babu zancen manata babu zancen wane ne mal yace wa sabata fi sahihi muslimin an min hadisi abi umama an amr ibn abasa as-sulami radiyallahu anhu qala ataitu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi awwali ma bu'itha wa huwa bi makkata abu umama amr ibn abasa as-sulami yake cewa ya zo wajen annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam a harkon ayyuko manzon allah sallallahu alayhi wa sallam a garin makka sai yace wa huwa hina idhin mustakhfin a wannan lokacin manzon Allah yana boye babu ikon da za a iya bayyana wa ana boye fa qultu da yazo ya samu manzon Allah sai yake ce mishi ma anta wane ne kai ko menene kai qala ana nabiyyun manzon Allah ce ni annabi ne fa qultu amr sai yake cewa wa man nabi me annabi kuma qala sai manzon Allah ya bashi amsa rasulullah dan aike ne na Allah ya aiko ni da dokoki da ka'idodi da shari'a wanda za a bayyana muku kubuta wa Allah kanta qultu amr sai yake cewa Allahu arsalaka shin Allah ne ya aiko ka qala na'am manzo Allah ya ce kwarai da gaske qultu sai amr yake cewa bima arsalaka to da me aiko ka qala manzo Allah yake cewa an ta'budu Allah wahdahu la sharika lahu Allah ya aiko ni akan ka bauta wa Allah shi kadai bayar abokin tarayya wa taksura ala wa taksura al-asnam kuma ka kakkarye gumaka busur amfani sannan wa tusilul arham kuma ka sadar da zumunta ya kai amr da wannan abin da Allah ya koyi bautan Allah shi kadai sannan karye gumaka kenan kar ayi shirka sannan kuma a sadar da zumunta qala qultu ni'ma ma ursilta bihi amr yace ma dalla da abin da aka aiko ka da shi yace amma tambaya ta gaba faman tabi'aka ala hadha wannan abin da kazo kake kira akai wa bika qala manzo Allah yace hurrun wa abdun bawa da da ya'ani yana nihin ababakrin wa bilal abubakar ya bi ni bilal ya bi ni duk da cewa malam zai tsokaci akan wannan magana yana nihin kawai jinsin bayi da kuma diya ai akwai bayi diya da suka musulunta sannan kuma akwai wanda suke diya ne diya da suka musulunta kenan hurrun wa abdun a dauke shi a matsayin jinsi kawai jinsin bayi da jinsin diya ana amma ana malika ta yani Abubakar wa Bilal qala fa kana amrun yaqulu sai amr yake cewa laqad ra'aytuni wa ana rub'ul islam yace naga kaina a matsayin ni ne na hudun musulunci na hudun musulunci qala fa aslamtu yace sai na musulunta qultu sai na ce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam afa attabi'uka ya rasulullah shin zan bika a yanzu qala la manzo Allah yace a walakin ilhaq bi qaumika je ka wajen mutananka garinku ka zamna fa idza ukhbirta anni qad kharajtu fattabi'ni a lokacin da labari ya same ka cewa na bayyana al'amari na ya huto a lokacin ka zo ai tahiyya da kai a lokacin kuma musulunta to shine mal anai ke cewa yuqalu inna ma'na qawluhu alayhi salam hurrun wa 'abdun nace ismu jinsin sunan jinsi ne na bayi da diya wanda suka musulunta ba ana nihin ba kawai abbilalun ne da shida Abubakar mal yace wa tafsiru zalika bi abi bakr wa bilal faqat yace fihi nazar yace a bar magana na a ce ai ana nihin bilal da Abubakar ne kadai hurrun wa 'abdun yace wannan magana akwai abun duba cikin ta yace fa innahu qad yu'ayyaka santu haqiqa kana jama'atun aslamu akwai mutane da yawa waɗanda sun musulunta aslamu sun musulunta qabla amr ibn abasa kahin amr ibn abasa ai kuma mutun da yawa suka musulunta kuma in ma bayin ne akwai bayi da yawa suka musulunta kahin shi wa qad kana zaid ibn harisa aslama qabla bilal zaid ibn harisa kuma ya ma musulunta kahin bilal kenan ba a ce ba bilal da Abubakar kadai a akwai suka musulunta kahin su kahin shi abu bilal kenan Allah zaid ya musulunta kahin bilal yace fala'allahu akhbara annahu rub'al islam yace yana yiwa shi amr ibn abasa ya bada labarin cewa shine na hudun musulunci yace bi hasabi ilmihi a iya abinda yake da ilimi ya san da wani da wani da wani saboda abun a boye yake yana wani ya musulunta baka sani ba kai ka musulunta shi ya musulunta amma kai baka sani ba shi bai sani ba saboda kowa a gehe yake kuma abun a boye yake shine malai kara bayani anan al-hafiz ibn kasir yace fa innal mu'minina kanu idzaka yastasirruna bi islamihim yace ya kasance a wannan lokacin fa musulmai suna boye musuluncin su la yattali ala amrihim kasirun da yawa daga cikin mutane basu ma gane halin da ake ciki ba mutun zai musulunta mutane da ba sani ba yace ahadun min aqari min qarabatihim yace de ko mutun de a cikin makusantanka na jini ma lallabi san maka musulunta sai ce to kuma yaya abin zai kasance da'il ajaniba ina kuma ma wanda wake ba dan uwanka bane ba kaga min babi aula zaman to bai sani ba dan haka yazo yace shine rubul islam na hudun musulunci to wani abu ne mai sauki abin da ya gani da idan shine magana akan shi malike cewa da ahlul badiya bari ba maganan wanda suke zo daga wani kauye kaga wanda yake cikin gari a cikin garin ma wanda suke yan uwanka ma sai su kasa gane ka musulunta barantana wanda yake ba dan uwanka ba a cikin gari guda barantana ko mutumin da yake kauye barantana wanda ya zo daga wani gari kaga abin zai zamanto labari babu shi na cewa mutun nan suka musulunta waye rigaye ne wane rigaya da wahala shi ne malaka ta da ahlul badiya min al-a'rab daga cikin larabar suke kewayen garin makka wace wallahu a'lam Allah shine mafi sani kenan kaga anan mallam ya mana bayani akan cewa lalle daga cikin suka musulunta kenan ga waɗannan mutane kuma kowa yana bayani gurgurdan irin yanda ya shigo cikin musulunci yanda ya shigo ya samu kanshi kenan aka haka zai bayani mallam ce wa fi sahih al-bukhari an sa'd ibn abi waqas qala ma aslama ahadun illa fil yawm alladhi aslamtu fihi babu wani wanda ya musulunta sai a ranar da na musulunta a cikin ta kenan nan hin da shi aka fara haka ne yace wala qad makastu yace na zauna sab'ata ayyamin kwanaki guda bakwai yace wa inni la thulusal islam ni ne na ukun mutanen da suka musulunta shi wannan hasba ilmihi iya abin da ya sani kenan ya san manzo Allah kuma ya san da Allah wasu mutanen da isko da manzo Allah a lokacin da zai amshi musulunci mal yace amma qawluhu magana shi cewa ma aslama ahadun fil yawm alladhi aslamtu fihi babu wanda ya musulunta a ranar da na musulunta sai ce fasahalu wannan abu ne mai sauki yana yi waran shi kadai musulunta kaga wannan abu ne mai sauki yace wa yurwa ana rawaito ce illa fil yawm alladhi aslamtu fihi sai a wannan ranan da na musulunta a ita babu wanda a wannan ranan kenan duk wanda ya musulunta a tare muka musulunta a wannan ranan malai ce huwa mushkilun wannan magana akwai wannan akwai duhu a cikin ta kace gaba ɗaya tare ka shigo akwai duhu a cikin ta saboda an san bambancin lokuta yace iz yaqtadi annahu lam yasbiqhu ahadun bil islam saboda in yace illa fil yawmi alladhi aslamtu fihi ma aslama ahadun illa fil yawmi alladhi aslamtu fihi babu wanda ya musulunta sai a ranar da na musulunta wannan malai yace yaqtadi yana nuni annahu cewa kenan lam yasbiqhu ba wanda ya riga yashi ahadun ko mutun daya bil islam zuwa ga musulunci kaga ko wannan ai ba haka nan bane ba وقد علم ان الصديق وعلي وخديجه وزيد ابن حارثه اسلموا قبله يتي مالك اي ابو نسن ني ان سني cewa abubakar siddiq da ali ibn abi talib da khadija bint khuwailid da zaid ibn haritha wannan siddiqa sun musulunta kahin shi shiwa sa'd ibn abi waqqas sa'd ibn abi waqqas yace kama qad haka al-ijma'u ala taqaddum islami ha'ula'i ghayru wahidin kuma haqiqa an kulla ijma'i babu sabani wadannan su suka fara shiga cikin musulunci kuma ijma'i ba ma mutum guda ba daga cikin su kai hakaito ijma'i na akwai ibnul asir ibnul asir ɗaya daga cikin manyan malaman tarihi na musulunci ya hakaito ijma'i cewa wadannan babu wanda ya riga su musulunci Abubakar Aliyu Khadija Zaid ibn Haritha wannan su suka fara musulunta to kaga wannan magana kenan da ya cewa babu wanda ya musulunta a ranar da sai dai a dauke shi a ranar da ya musulunta wani bai musulunta ba amma bai hana gobe ko kuma kahin yau kin da ya musulunta ajiya wani ya musulunta kuma a satin da ya wuce wani ya musulunta kina dauki magana akan haka nan malai ce wa nassu abu hanifata radiyallahu anhu ala anna kullan min haula'i aslama qabla abna ajinsihi wallahu aalam wadannan gabaki din sun musulunta kahin musulunta wanda daga cikin jinsin su kenan su suka fara musulunta kahin wani zuwa musulunta yace wallahu aalam Allah shine mafi sani kenan malai ya karkare bayani akan abin da ya shahi wadanda suka fara musulunta kuma karin bayani akan wannan zai zo da izinin Allah a cikin darasi da na gaba kenan dai mun ji farkon wadanda suka fara musulunta a cikin mata Khadija a cikin yara Aliyu a cikin bararrun bayi Zaid ibn Haritha sannan a cikin diya Abubakar Siddiq kusan wanda su suka fara musulunta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله